الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى غوديا دي ساكي تارامو اوانا رانا تلا ربا دومين چي غبدا كراتوان نمو كسابا نماكو ماكو خواتر القرآنية يومنا شاتق وستغوات ربيع الأول هجرات من نصيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودة أليه ندى أربعين دبقوي wanda daidai da 10 ga watan 9 2025 muna cikin suratul tauba sati wanda ya wuce mun tsaya aya ta 112 insha Allah akan ta zamu tashi na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
نعم الله سبحانه وتعالى كتوى التائبون العابدون التائبون الله سبحانه وتعالى كتوى ما ستوبة شنبا يمنكر أنت آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سومس إيماني وأن الله سبحانه وتعالى يبيتوا أمسعين كتوى sun ba da kawunansu da dukiyarsu da lokacinsu da duk abin da Allah ya huwace musu don ci gaba addini to Allah subhanahu wataala sai ya ce to waɗannan mutanen ko wannan masu imani su ne masu tuba kenan koda sun aikata aiki wanda yake mara kyau za su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala don neman gafarar Allah sai kuma Allah ya gafarta musu al'abiduna su ne masu bauta Allah subhanahu wataala alhamidun kuma su ne masu godiya ga Allah madaukakin sarki don Allah shi kadai ne ya cika abin godiya as-sa'ihuna su ne waɗanda suke masu azumi kenan gangan jikinsu ibada ta gangan jiki ko kuma as-sa'ihuna su ne waɗanda suke yawo a cikin duniya don su ga ayoyin Allah yadda Allah ya halitta iri-iri wurare daban-daban da duwatsu da kwari da teku da ina ne don su ga ayar Allah ko kuma as-sa'ihuna malamai suka ce su ne wanda suke huta don jihadi fi sabilillah ko kuma as-sa'ihuna malamai wasu suka ce su ne masu huta neman ilimi duk wanda zai huta daga wani zuwa wani wuri zai nemi ilimi na addini to shi su ne Allah subhanahu wataala ya ce masu imani yana daga cikin al'adarsu الراكعون كما سونا ما سمع الله ركوعي الساجدون ما سمع الله سجدا كنا سنا ين صلى يند تكماتا الامرون بالمعروف باين الله نغري مؤمنين سونا ما سين امرني ده مي كيو والناهون عن المنكر كما سنا حنا ممونا والحافظون لحدود الله suna kiyaye farillar da Allah ya dora musu waska ce suna kiyaye doko suna kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wa bashiril mu'minin sai Allah ya ce kai bishara ga masu imani kenan sun samu abin da suke so Allah subhanahu wataala zai shigar da su gidan aljanna akwai ruwaya ta ibnu abi shayba daga ibnu munzir daga abdullahi abbas sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata ala hazi tis' duk mutumin da ya mutu akan waɗannan abubuwa guda tara idan kuka ilga zahu ga an samu abubuwa waɗanda suke abin kyawo ga duk mai imani abubuwa guda tara masu tuba masu ibada waɗanda suke masu godiya ga Allah subhanahu wataala na uku na hudu wanda suke azumi ko masu huta neman ilimi ko jihadi ko kuma masu ruku'i da sujada masu umarni da mai kyau masu hana mummuna masu kiyaye dokokin Allah na tara to waɗannan duk mutumin da ya dora ma kanshi cewa zai bautata ma Allah subhanahu wataala sau da kafa kuma zai irin waɗannan abinda wannan aya take karantarwa Abdullahi ibn Abbas sai yake cewa fa huwa fi sabilillah to wannan mutumin za a lissafa shi cikin waɗanda suke rayuwarsu gaba daya dan Allah yake yi kaga shi dai mai tuba ne koda shedan ya rinjaye shi a wani lokaci mai ibada ne mai godiya ga Allah hayya zuwa karshe wata ruwaya daga ibnu abi shayba imam ibnu jarir at-tabari imam ibnu al-munzir shi ma ya rawaito abi hatim haka shi ma ya rawaito daga abu sheikh daga hasan yake cewa at-ta'ibuna qala tabu min ash-shirki wa bari'u min an-nifaq in aka ce at-ta'ibuna kenan tafsiri na salafus salih magabata na gari sai suka ce su ne mutane masu imani wanda suka tuba da shirka da Allah kuma sun yi nisa da munahuci abubuwan da muka yi ta karantawa satuttuka da yawa can baya Allah subhanahu wataala yana mana magana ana mana kashedi akan munahuci da irin halaye na munafukai wanda ake so mu yi nisa da su to idan aka ce at-ta'ibuna suna daga cikin tafsirin su shine mutumin da ya nisa da munahuci yace ala abiduna su kuma sune abdullah fi ahyanihim ko ahalinihim kullaha dukkan lokutan su bauta Allah suke yi in baya sallah to wata ran zai azumi in baya azumi zai azkar in bai azkar zai karatun qur'ani in bai hanyar sada zumunta to yana ne yana cika wata ibada ta Allah to kenan wannan yana daga cikin abubuwan da yake nuna mana cewa lalle Allah subhanahu wataala ya zabe su waɗannan shine al-abidun yace amma wallahi ma huwa bi shahrin wala shahrayn wala sana wala sanatayn walakin kama qala al-abd as-salih wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya sai mala yake cewa al-hasan yace shi wa ibadar da suke ba wata daya bane ba wai mutum ya wata daya bane tsaya yace kuma ba wata biyu ba yace ba shekara guda ba ba shekara biyu ba yace a'a ibadar su ta kasance ne kamar yanda bawan Allah na gari yake cewa Allah ya mini wasiya in bada zakka Allah ya mini wasiya in yi sallah yace ma dumtu hayya indai ina raye kenan nan zai nuna maka cewa dun bawan Allah mai bauta Allah bai dace ba a ce yau ga wani lokaci ko ga wata rana a ce ya zama babu ibada dukkan rayuwarka gaba daya ibada Allah ce saboda Allah bai halice duk wani bawa ba illa dan bauta to wannan bauta ita ce ya kamata a ce mutum ya inganta ta sai yace alhamiduna yahmaduna Allah ala kulli halin fis sarra'i wad darra'i suna gode ma Allah a kowane lokaci yana cikin jin dadi zai ce alhamdulillah yana cikin wahala da musiba da bala'i wasu abubuwa din sun rike an kasa samun warwara zai ce alhamdulillah shi ma wannan daga Allah haka ya zaman to fis sarra'i lokacin da kake jin dadi wad darra'i da lokacin da baka jin dadi ya kamata ka bautata ma Allah bauta ta godiya kace Allah na gode kada ka nuna cewa Allah subhanahu wataala kaman bai maka komai ba wai dan baka samu kuɗi ba zaka samu dan adam bawon Allah Allah ya bashi lahiya Allah ya bashi gangan jiki Allah ya bashi dama ta lokaci tayu ma saurayi ne mai jin karhin jikin shi amma idan ya laliba aljihun shi babu ko biye sai ce shi kusan ma Allah bai mishi komai ba diya mance ni'imar da Allah ya mishi ko ta ji ce ko nima ta gani nima ta jin daci da kamshi nima ta jin abubuwa ga sunan daban-daban idanuwan shi abu da ba makahu bane shi ba gurgu bane shi amma duk ya wance da wannan kudi yace ma in ma da kahoshi zai iya busawa saboda Allah a tada bala'i saboda bai samu kudi ba to kaga wannan yana daga cikin abubuwa na ruɗin shedan a lokacin da ka ji dadi komai yayi daidai in baka ji dadi ba to musiba ta tashi to wannan baya daga cikin halaye na bayan Allah nagari bawan Allah nagari dole mutun yayi koyi da annabawan Allah musamman irin su Annabi Ayyub alaihi salam wanda Allah ya musu jarabawa ta mamaki wanda a cikin mutane ba kowa bane zai ci wannan jaraba amma sai da ya ci jarabawa suna ma Allah godiya a cikin jin dadi suna ma Allah subhanahu wataala godiya a cikin rashin jin dadi shine ma'ana alhamidun sai Allah yace arraki'una sajiduna yace fi salawatil mafruda wanda suke ruku'i wanda ya riki sunan ruku'i wanda suke sujada wanda ya riki sunan sujada al'amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari yace lam ya'muru bil ma'rufi hatta tamaru bi ba sa umurni da mai kyau sai sun yi kenan ba mutane bane masu magana a baki amma babu aiki kenan duk mutumin da zai umurni da mai kyau ya hana mummuna to ya kamata a ce shi an gani a jikin shi eh lalle shi ma mai yin umurnin ne mai kyau walam yanhau an-nasa 'anil munkari hatta tahu an kuma ba sa hana mutane mummuna sai in su ma sun hannu to wannan sune bayan Allah na gari kenan sune al'amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar yana daga cikin abubuwa da shedan yake ma mutane ma'ana hutsari ko kuma ya batar da su shine sai ka ga mutun yayi umurri amma shi baya yi ko kuma yace na gaya muku iya gaskiya haka take amma ni ban nayi to kaga wannan ba karamin halaka bace to su bayan Allah nagari al'amiru bil ma'rufi wan nahu 'anil munkar ba sa umurni da mai kyau sai sun yi mai kyau ba sa hanawa sai in su sun bari amma kenan ba ma sai cewa bane ku je ku yi me yasa Allah ya la'anci banu Isra'ila irin wannan aikin suke yi kanu la yatanahuna 'anil munkari fa'alu lu'ina allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam sai Allah yace zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'anil munkari fa'alu Allah yace a halshe Annabi Isa a halshe Annabi Musa an tsine ma Yahudawa me suke suna aikata aikin mummuna sai Allah yace kuma in ba sa umurni a bar mummuna kuma ba sa umurni a yi mai kyau yace kai bari aikatawa ma suke to wannan mummuna aiki ne to mu ko al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zabe mu ne Allah ya mana daraja kuntu khayra umma ba dan komai ba illa saboda wannan sifa al'amru bil ma'rufi wan nahi al munkar babban aiki kuma aiki ne na kan kowa ba sai malami ba duk wanda zai faɗa a ji uban iyali a gidan shi shugaba a ƙasar shi wani mai unguwa a unguwar shi wani sarki a garin shi koda ba a sa mishi sunan malam ba inda ya ce kai kuyi kai ku bari ku a bari to dole a matsayin shi ne mai imani ya umurni da mai kyau ya hana mummuna in ana son albarka a cikin rayuwa Allah subhanahu wataala kuma yana hore rayuwa ya daidaita ta ya kawo zaman lahiya ya dauke wasu cututtuka da wani bala'i da wani mace-mace da wani sace-sace da wani zalunci in ya zamanto akwai al'amru bil ma'rufi da kuma annahi al munkar babban aiki ne wanda Allah subhanahu wataala ya sa al'umman musulmi Allah yake ba su abubuwa na fadala idan ana aikata wannan gabana aiki wal hafizuna li hududillah al qa'imuna bi amrillah azza wa jalla kiyaye dokokin Allah Allah ya dora maka sallah farilla ce a gare ka sallah guda biyar kana kiyaye lokacinta farkon lokaci wanda yayi fadala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kana da dukiya zaka je kai haji kana da dukiya zaka bada zakka kana da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya baka na karhin jiki zaka bota ta mu Allah irin su qiyamul layl irin azumi na nafila da sauran abubuwa kenan yanzu kai nafila ma kake ka riga ka cika farilla yanzu ta cika yanzu kana neman daraja ne a wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa ana samun daraja ne akan abin da ya shafi nafila ita farilla dole ne Allah ya dora maka in baka yi ba Allah zai rubuta maka zunubi dole kai sallan nan guda biyar, dole kai azumi na farilla, to amma azumi na lafila, to na ke samun fifiko ko tsakanin mutane, sai ga wannan yahi wannan daraja, wannan yahi wannan matsayi a wajen Allah subhanahu wataala. Sai Allah ya ce wa bashirul mu'minin ayi alladhina lam yaghzu, kai bushara ga masu imani. Kenan Muhammad, wannan kada mu manta wannan magana da muke akan yakin Tabuka, akwai wanda basu je ba, Allah ya kama su da lai, to su ma a musu albishiri da gidan aljanna. Kenan cikin su wanda Allah subhanahu wataala ya gafarta musu. Wata ruwaya daga Imam Ibn Jarir at-Tabari, Ibn al-Munzir shi ma ya rawaito shi da Abi Hatim da Abu Sheikh, Imam Qatada shi kuma sai fassara at-ta'ibuna, yace allazina tabu min ash-shirki wa lam yunafiqu fil islam. Kaga kenan kusan tafsirin na salaf sun zamanto kaman magana guda ce. Imam Qatada yace su ne mutanen da suka tuba daga shirka kuma ba su taba yin munafici ba a cikin musulunci. To wannan su ake nihi at-ta'ibun. Al-abiduna, Imam Qatada sai yace qamu aw akhazu min abdanihim fi lailihim wa naharihim, abinda yake na karhin jiki sun ma Allah ibada da dare ko kuma sun yi azumi da safe. Kenan wannan zai daukan al-abiduna, al-hamiduna yace qaumun yahmaduna Allah ala kulli hal, a kowane lokaci suna godiya Allah. As-sa'ihuna qala qaumun akhazu min abdanihim sawman lillahi azza wa jalla, suna ma Allah subhanahu wa ta'ala azumi. Wal hafizuna li hududillah yace fara'idihi min halalihi wa haramihi, abinda Allah ya fallanta, wannan abin halaka ne, wannan abin haram ne, to suna kiyaye shi. To wannan sifa guda tara duk wanda Allah ya sa cewa lalle yana tare da su, to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi cikin wa bashiris sabirin ko wa bashiril mu'minin. Ibn Abi Hatim ya ruwaya daga Abu Sheikh, Imam Ikrima sai fassara as-sa'ihun, kenan shi ne wanda ya fassara ana ni da shi talabul ilmi, duk mutumin da ya huta neman ilimi to za su cikin layin as-sa'ihun. To wannan zai nuna maka cewa lalle ne tafsirin magabata shi ne mu'tabar, duk lokacin da mutum ya karanta littafin Allah al-Qur'ani babu abin da yake ake la'akari da shi, mutum zai girku ko kuma ya kawo hujja da shi kamar maganan magabata wanda suka wuce. Ba tafsiri da ra'ayi ko kuma tafsiri da ina gani ko kuma ina tsammani ko kuma yadda na san harshen Larabci kalmar nan haka take. To wannan so da yawa idan mutum ya haka Allah ya kiyaye zai kai shi zuwa gabata. Ma'ana kenan magana war take nan magabata na gari su ne suke zamanto mana jigo a gare mu ko mu samu nutsuwa, saboda mun san ko su suwa ne, sun zauna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun zauna da wanda suka zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ko sahabban manzon Allah su ne suka karanta a wajen shi idan Allah da amince da tabbata gare shi, shi ko sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda ya yi kowa sanin sakon da Allah ya aiko. Kenan kaga idan mutum ya samu tafsirin shi daga nan, to wannan fa biha wa ni'ma, wannan shine abin da ake so. Ibn Munzir da Abi Salih daga Abi Huraira qala, yake cewa ash-shahidu man law mata ala firashihi dakhala janna, qala wa qala Ibn Abbas man mata wa fihi 90 fa huwa shahidun at-ta'ibun al-abiduna ila akhir al-aya. Abu Huraira yake cewa akwai mutumin da zai zamanto shahidi, ai shahada wata daraja ce mai girma wanda ake samun ta wajen yaki fi sabilillah. To amma sai yake cewa akwai wanda zai zamanto shahidi ne, ya mutu a cikin mana ya mutu a bisa gadan shi kuma zai shiga gidan aljanna, to shine mutumin da aka samu waɗannan abubuwa guda tara a tare da shi. Kuma haka Abdullah da Abbas shi ma yace man mata wa fihi 9 fa huwa shahidun, duk mutumin da ya mutu yana da waɗannan abubuwan guda tara yace to wannan mutumin shahidi ne, Allah subhanahu wataala samu daga ciki. Kenan wannan yake nuna maka cewa magabata na gari suna kokari wajen aiki ba tare da an keɓance ba cewa aiki kaza, a'a duk abin da za a ce indi na neman lada ne to zaka same su suna rigaye-rigaye. Wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, kanka ce a ni tunda nayi masallaci, tunda ni mai karantarwa ne, tunda ni mai wa'azi ne, tunda ni mai kaza ne, tunda ni na gina rijiya, tunda ni na a aljanna shikenan, ba sai na azumin nafila ba, ba sai na yi abubuwa ba, a'a so ake a hada duka. Baka san ba wanne ne Allah subhanahu wataala zai karba, in kana wajen ciyarwa to ya kamata a ce kana ciki, ina da wurin taimako a ce kana ciki, ana aiki na ƙarhi don a taimaka ma addinin Allah, to ya kamata a ce kana ciki, in wajen karantarwa ne, in wajen mene ne, saboda baka san wanne ne Allah zai karba ba ya zamanto maka dalilin shiga aljanna. Kenan mutum ya zamanto ya dage a kowane lokaci, a kowane sa'a kuma, kaga aka ce al'abiduna suka ce fi kulli ahyan, kenan dukkan abin da kake. Kuma dama wannan shine bambanci tsakanin mai imani mumuni da wanda kuma ba mai imani bane. Shi mai imani mumuni gaba ɗaya rayuwar shi ibada ce, ko abinci zai ci, ko barci zai yi, saboda akwai azkar wanda manzo Allah ya karantar da mu. Kasuwa zai shiga, ya hutar da kasuwa, noma yake yi, menene duk abin da ka sani, akwai abin da niyya kyakkyawa wanda musulunci ya karantar da mu. Hatta al'ada da kake yi sai ta zamanto ibada, Allah ya baka lada. To wanda daga cikin ma'ana niyya babba ta mai imani ya zamanto dukka botanka ibada ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Na'am.
Ma kana lin-nabiyyi wal-ladina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
الله سبحانه وتعالى كتشوى ما كان للنبي والذين آمنوا بيداتي بيكمات با kuma ba zai kasance ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma bai dace ba, bai kamata ba, ba zai kasance ba ga waɗanda suke sun yi imani. An yastaghfiru lil mushrikeen, a ce su nema ma mushrikai gafara. Wanda ka san mushriki ne bautar wurin Allah yake, yana hada Allah da wani, yana tsahi, yana abubuwa wanda ba su dace ba, sai ka rika cewa Allah ya mushi gafara, Allah ya gafarta mushi. Allah ya ce wannan bai dace ba. Ya ce walau kanu uli qurba, koda sun yi kusa da kai, koda makusanta ne. Kaga kenan, in aka ce makusantanka za a fara tun daga babanka, a zo mammanka, a zo danka, a zo matarka, da sauran waɗanda suke kusa da kai, in dai mushrikai ne, kuma ya tabbata mushrikai ne, kuma wasu malamai suka ce ma hayi ma ya mutu akan shirka da Allah, to bai dace ba, bai kamata ba ka ce wai Allah mushi gafara, saboda laifin dai ba ƙaramin laifi ba ne. Yace min ba'di ma tabayyana lahum, bayan ya bayyana a gare su annahum ashabul jahim, cewa waɗannan mutanen ƴan wuta ne, wutar jahannama za su, suna daga cikin wanda suka mutu suna shirka da Allah. Allah ya kare mu. Wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi, sai Allah subhanahu wataala yake cewa wai inda ma ka samu labari a cikin alqur'ani, ko kuma a labari ka ji an ce annabi ibrahim yana nema ma baban shi gafara, ko kuma yace zai nema mishi gafara, to Allah yace ba wai gafara bace irin wannan zai nema mishi gafara, yace illa an mau'idatin alqawli ne yayi. Annabi Ibrahim sai yake yi ma baban shi alqawli cewa zai nema mishi gafara. Wa'adaha iyyahu, ya mishi alqawlin cewa ya baba sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya. Yace falamma tabayyana lahu, lokacin da Annabi Ibrahim sai ya bayyana a gare shi wannan baba nashi, annahu aduwwun lillah, subhanallah, ma'ana maƙiyin Allah ne, tabarra'a minhu, sai Annabi Ibrahim ya ce to babu ruwana, babu ni, babu kai, kenan babu zance istighfari. Wannan alƙawali da ya alƙawali ya tashi, inna ibrahima, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle shi Annabi Ibrahim alayhi salam, wai dan kakkasa a ranka cewa ko yayi tsanani, ko yayi wani laifi abinda bai dace ba tsakanin ɗa da uba, to hatta waɗannan tsakani da yake tsakanin tsakanin ɗa da uba, tsakanin mata da miji, tsakanin kaza da kaza, suna tabbatuwa ne idan ya zamanto akwai dokar Allah da izinin Allah, kuma akan addinin Allah. Amma idan wanda ya zama kafiri, wanda ya zamanto mumuni ne, ko wanda mushriki ne, shi kuma wanda mumuni ne, ba su da alaka, Allah ya raba su. babu cin gado ba dan uwan shi bane ba dan sai dai a ce dai ko uwayen su guda ko kuma shi aihe shi amma dai ba su da alaka Allah ne ya hada alakar kuma Allah shine ya raba alakar dama Allah ne ya ce da uba ga yanda suke mata da miji ga yanda suke aboki da ƴan uwa da ƴan uwa to sai Allah ya ce lokacin da ya bayyana uban mukin Allah ne tabarra minhu yace babu shi ya rabu da shi yace inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi aw ta'aya kafarna bikum mun kafirce muku babu mu babu wa bada bainana wa bainakum al'adawa kuma kiyayya ma ta bayyana mu da ku abadan yace hal abada kina ila qiyamus sa'a to shine sai Allah yace dan kasancewa annabi Ibrahim alayhi salam yayi wannan abun ne dan tauhidi amma ba wai dan cewa shi yayi wani abu wanda bai dace ba ko kuma wata aika-aikaye yace inna ibrahima lalle shi annabi Ibrahim la'awahul mutun ne mai yawan komawa zuwa ga Allah annabi Ibrahim bai taba yin wani abu ba illa sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala duk abin da kaga yayi to umurnin Allah ne kuma halimun shi annabi Ibrahim mutun ne mai tsananin hakuri irin yanda mutumin da ya hakura ya hakura hakurin da ba kowa yake jurin shi ba to annabi Ibrahim alayhi salam yayi jimurin wannan hakuri wannan ayoyi suna karantar da mu irin abubuwa da yake da alaka na alwala wal bara'a akwai babe na musamman a cikin tauhidi aqida ta dukkan mai imani wanda ya kamata ya kudurta a cikin zuciyar shi shine alwala wal bara'a to wannan gaba kuma a yanzu kuma ake samun mutane suna ganin kamar wata gaba ce wanda ya kamata a ce an shaheta saboda me dan ai zaman lahiya a fadarsu su ko ban san ba cewa zaman lahiya shine ai tauhidin Allah in dai ana shirka da Allah dan kun hada kai ko me kuka hada to wannan akwai tashin hankali akwai azaba Allah musiba ce kuke hadawa to a tunanin sai su ce a wannan yana botar gumki wannan yana gori wannan yana kiran wani wanda ba Allah ba a zo a hadu duka musulmi ne to sai zamanto kuma akwai manganu wanda suke na kafirai su ma wanda suke magana akan muqaranatul adiyan shi kuma wani tunani ne na musamman turawan yamma sun suka kirkiro shi mana a hada kai na addinai addini uku da yahudanci da nasaranci da musulunci me zai hana a hadu a yi zaman lahiya kowa a zo a zauna kawai ne soki wannan kawai ne soki wannan wasu ayoyin alqur'ani ma wanda suke magana irin akan kushe yahudawa ko nasarawa ko kuma akan magana akan su ya kamata a dakata karanta su a fasa karanta su shine abinda suke ce ma ma'ana kenan muqaratul adiyan da karshe suka samu shi wani suna dinin ibrahimi ko addinin annabi ibrahim saboda shi annabi ibrahim yahudawa suna karkata zuwa gare shi sun ce nasu ne su ma nasarawa sun ce annabi ibrahim alayhi salam mu ma musulmi annabi ibrahim namu ne sai suka ce to yanzu me zai hana a zo da sunan ibrahim in ya so kuma wata ruha ce musulmi ya shiga kasa ba yahudi ya shiga kasa ba nasara ya shiga kasa za a yi masallaci kamar wannan guda ko kuma wani daki sai a raba shi gida uku ga na musulmi ga na yahudi ga na banasare in wani reunion ake in wata tattaunawa ake in dai ga mutane addinai guda uku sai kowa ya je bangaren shi wannan ya je can yana shirka da Allah wannan yana kiran Allah wancan yana kiran Yesu wancan kuma yana kiran Uzair haka za a zo a hadu a hada kai suka ce wannan shine zaman lahiya to babu zancen zaman lahiya anan sai dai babu ma abin da zai kawo tashin hankali da rashin zaman lahiya kamar irin wannan tunda yanzu kuka dora kuma babu wanda aka rena ma wayo kamar musulmi musulmi ya yarda da addinin kiristanci ya yarda da addinin yahudanci musulmi ya yarda da annabi Musa alayhi salam annabin Allah ne na yahudu kuma musulmi ya yarda annabi Isa na kirista annabin Allah ne Allah ya aiko shi bari ma imanin mu baya cika sai mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin min rusuli to amma ka dauki bai yahudi bai yarda da annabi Isa ba bai yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam in ka dauki kirista kuma shi daman kwata-kwata shi ma bai rawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su yahudawa suna ganin ma annabi Isa alaihi salam dan zina ne wa yazu billah maryam zina ta aihe shi manganu marasa kyau to amma wai shine za a zo a zauna shi musulmi ya yarda kowanne amma su da yawa an ga rancin tashin hankali sai a ce shi musulmin shine dan ta'adda amma waɗannan gaba da ƴan zaman lahiya ne shi ko irin wannan zaman inda za a ce to kowa in zai shiga taron ma'ana zauren taron ya ce ya yarda da annabin kowa kirista ya zo ya ce ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan hal abada ba zai hudi ba in ko ya hudi kenan ya mutu daga kiristanci ya zama musulmi ya bar addinin nashi ba kirista bane ko ba yahudi a zo a ce mishi kairar annabi isa bai yarda da shi saboda shi yana ganin ma ba ma annabi bane kai ba ma mutum bane na halak a wajen kristawa a wajen yahudawa kirista kaga kenan dukkan wanda ake shiga cikin waɗannan abubuwa ne na magana na jahilci dan awawatar da hankalin mutane amma gabar da muka ce ta alwala wal bara gaba ce ta musamman a cikin babe na tauhidi wanda duk mai imani imanin shi baya cika sai in ya zama to akwai wannan duk lokacin da ka rasa shi to sai kaga imanin kamar ya zama kamar wani kan wasa ma'ana alwala wal bara shine akwai wanda addini yace ka so shi akwai wanda addini yace ka ki shi kenan akwai masoyinka kuma akwai makiyinka kuma idan ka diba duk duniya ma duk rayuwar da ake yi kowa sai ka samu yana da maki yana da masoyi ko kasashe ba ma wani mutum daidai ko ba to amma sai a ce a komi daya ne kenan musulmi sai an maida shi wani kamar wanda bai da ra'ayi ya zamanto badiyar ra'ayi irin wanda bahaushe yake cewa aranni mu je biki kenan bai san ba inda aka sa gaba to irin wannan tunani shine yake sa mutane imani ya sukurkuce in aka yadda wannan gaba ta alwala wal bara to ne tabbas sai ka samu mutane sun shiga cikin hayaniya shine za ka ga musulmi ya je toci ko kuma musulmi wani kirista zai mutu ya tai wajen shi kaga ne Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin kowa ya san ba nasare mushriki ne saboda ya ce annabi Isa Allah ne ko kuma Maryam Allah ce ko kuma ya ce dan Allah ne ko Maryam mata Allah ce sai ka je to in ka je jana'izar shi mi zaka ce cewa zaka yi Allah mishi gafara ko kuma cewa zaka yi Allah ya shirar da shi shi kuma ya riga ya mutu wata shari'a kake ne menene yanzu ka dauka musulmi ya je jana'izar kirista menene zai ci a can babu wani abin da zaka ci to kai ba kai imani da shi ba asalan kuma shi bai imani ba da kai ko wane ne ma a duniya addinin ka bai yarda da shi ba to amma sai ga musulmi ya tai ko musulmi ya tai toci wai saboda zaman lafiya ko kaga ana maulidi irin wannan addini na ƙarya na bid'a wai kiristoci su zo suna ci ayan uwanmu ne a radio zaka ji ana ayan uwanmu ne in muna sallah suna zuwa su ma suna sallah muna zuwa idan kirista ya tai sallah maulidi ai banza ne dama ayan uwan juna ne me ake a maulidi banda kide-kide da raye-raye abinda ake a coci shi ake yi a can kenan suka je ma wurin su ne wasu ma har aran gangunan coci ake yi a yi zagaye na maulidi na manzo Allah wai da suna addini dan jumma dan jummai ne dan ba addini ba ne to kenan kaga in dai muka bar alwala wal bara to kawai sai su raba mu da imani su raba mu da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa manzo Allah ya hijira ya koma madina inda babu wannan gaba to sallallahu alaihi wasallama ba zai hijira ba ya koma madina da sai ce ma yan uwan shi to shikenan yanzu ku zo mu daidaita eh lata da uzza ku je ku bautata musu mu za mu bautata mu Allah eh mu rika zumunci muna kaza sallallahu alaihi wasallama kaura ya bar da aka fito makka aka ruguza duk wani gumki aka share aka wanke Ka'aba in yaso kuma daga nan ba a bautata ma kowa sai Allah subhanahu wataala amma bai wane ka ce wai wannan yana zagin Allah kirista dan zagi da Allah ne ya ma wuce zagi da Allah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim saqulat fis samawati wal ard duk abinda suke in mutun yace Allah ya rada Allah ya takadu samawati tafatarna kamar kai ka ce sama ta tsage ay wa tashaqqal ard wa takhruju balu hadda sai mutun ya kamar karamin kalma ce Allah yana rada Isa dan Allah wayyazu billah Maryam mata Allah to Allah ya ce wallahi sama ta kusa ta tsage duwatsu kasa ma ta tsage duwatsu su hado an da awli rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada ya zai Allah ya rike da wanda shi halicci kowa da komi to saboda haka ɗan uwan masu girma alwala wal bara imani ne akwai wanda dole ka so shi akwai wanda dole ka ki shi duk mutumin da yake Allah ya kima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi wannan dole ne ka ki shi dalilin yake Allah dalilin yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma dalilin yake addinin musulunci amma wai ba dan ka ki shi bane dan shi karan kansa a'a ka ki shi ne saboda yake Allah ka ki shi da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine akwai ta riwaya ta Ibn Abi Shayba Imam Ahmad shi ma ya rawaito hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim Imam An-Nasa'i ya rawaito shi Ibn Jarir at-Tabari ya rawaito shi daga shi ma Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim da Abu Sheikh da Ibn Mardawahi da Baihaqi malamai da yawa sun rawaito da shi wannan hadisi daga Sa'id ibn Musayyib shi kuma daga baban shi yake cewa lamma hadarat Aba Talib al-Wafat lokacin da mutuwa tazo mabaffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dakala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya manzon Allah sai shigo saboda Abu Talib mutun ne wanda sosai ya ba manzon Allah kariya duk tsarin da ya shiga a Makka ya ba shi kariya ya kula da shi babban shi ne sallallahu alaihi wasallama kuma yana ji da shi yana san shi kaman mi sai gashi ya zo mutuwa yana gargara ta mutuwa sai ga Abu Jahl Fir'auna wancan zamani sai kuma ga Abdullah ibn Abi Umayya su biyu latijawa a tare da shi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ay am qul la ilaha illa Allah uhajju laka biha inda Allah sai manzo Allah ya ce ya kai baba ka ce la ilaha illallah zan samu hujja a wajen Allah in ce eh lalle ka musulunta dan ka shige da aljanna saboda yana gab da mutuwa fa qala abu jahl wa abdullah ibn abi umayya sai su waɗannan waɗanda suke sune ra'asul kufri manyan kafirai a garin makka sai suka ce ya aba talib atarghabu an millati abdul muttalib sai suka ce yanzu zaka bar addini iyaye da kakanni ka bi addinin yara وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وابو جهل وعبد الله يعاونانه بتلك المقاله شي من الله yana cewa sallallahu alaihi wasallam kace la ilaha illallah su kuma suna cewa kakkabar addini iyaye daga kanto yanzu ka bi addinin yara manzo Allah yana kira su ma suna kira a karshe dai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai hakuri kiran baya daga cikin masu rabo kuma waɗannan guda biyu sune wanda suka kai shi suka baro shi fa qala abu talib akhiru ma kallamahum huwa ala millati abdul muttalib sayati yana kan addinin kakan shi abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa allah sayaki cewa la ilaha illa allah wanda manzo Allah yake lakanta mushi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace la astaghfiranna laka ma lam unha ank sayati to shiken yanzu duk da cewa ya mutu sai manzo Allah yace to zai nema mushi gafara in dai ba a hana shi ba wane ne zai hana shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana ne in Allah bai hana shi ba yi mishi gafara to lalle tabbas zai nema mishi gafara ko Allah ya karbi addu'a shi Allah ya mishi gafara to shikenan ana nan manzo Allah dai hudu wannan magana sai wannan aya da muka karanta ita sabko ma kana lil nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba bai yuwa ga mai imani bai yuwa ga annabi ya nemi gafara ma Allah ya nema ma wani mushriki gafara a wajen Allah ko da yayi kusa da shi kenan ko da Abu Talib shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hakura wannan aya sai ta sauko wa anzalallahu fi abi talib fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabt sai Allah ya sauko da aya kaman manzo Allah ya shiga cikin damuwa ga babban shi ga kuma wanda ya taimaka mishi wanda yake tare da shi tun da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin shi ba daidai da sa'a guda bari ma yana daga cikin mutanen da suka bashi kariya mutanen Makka suka kasa yanda za su yi da shi hatta takunkumi da aka samu shi kusan shekara uku shekara biyu Abu Talib yana tare da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake mishi innaka la tahdi man ahbabta ba wanda kaga dama bane kake shirye da shi walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shirye da wanda yake dama a shi kaga shiriya kyauta ce Allah madaukakin sarki yake ba bayan shi idan ka ganka a shirye ka gode ma Allah subhanahu wataala to shi wannan Abu Talib Allah bai sa shi daga cikin masu rabo ba akwai abu ya cikin shi wanda yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce mishi lalle ne laulal malamatu aw hizara masabbatin law jatani tamam bizaka yaqina yace in ba dan ba ka azarge ni a ce na bi addini yara in ba dan ba ka azarge ni a ce a yau gashi na bi addinin wanda iyaye na ba su yi shi ba da kaza da kaza ya ce wallahi da ka ganni na musulunta in ji Abu Talib ya ce wallahi lai yasulu ilaika bi jam'ihim ata wa sadafi turab dafina ya ce ko babu wanda isa ya zo ya bige ka ko ya zage ka ko ya maka wani cuta yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai dai in na mutu an binne ni kun ga amul huzun da ake karantawa ai amul huzun shine mata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu ga bagin ciki wanda ke tare da shi sallallahu alaihi wasallam mai taimaka mishi a da'awa wanda take tare da shi kuma sai Abu Talib shi ma ya rasu ya daga cikin yanda manzo Allah ya shiga damuwa siran Allah da amince la tabbata gare shi to Allah dan ya yaye mishi ya dan sassabta mishi yace ya rasulullahi ba kai kake shirye da wanda kaga dama ba Allah ne yake shirar da wanda ya ga dama. To saboda haka kenan sai mutun ya roki shiriya a wajen Allah subhanahu wataala. Zaka ga mutun da ilimi ya san komai abubuwa na ilimi a tare da shi na mamaki na alqur'ani, tafsirin alqur'ani, hadisi, fiqhu, komai, amma dai gashi a bace. Wai batar da shi Allah subhanahu wataala bai sa cikin masu rabo ba. Kenan rabon da ake samu idan an yi imani a samu gidan aljanna shi baya daga ciki. Akwai ruwa ta min Imam Ibn Jarir yace min tariqi Shibl bin Amr bin Dinar yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala istaghfara Ibrahim li abihi wa huwa mushrik. Allah Ibrahim alaihi salam ya nema ma baban shi gafara alhali yana mushriki. Yace fala azalu astaghfiru li abi talib hatta yanhani anhu rabbi. Kenan wata ruwa yace sai manzo Allah yace to ni ma yanzu amma wannan duka kahin aya ta sauko ne. Sai manzo Allah yace ni ma zan yi koyo da Annabi Ibrahim tunda yama baban shi addu'a da ta mushriki ne, ni ma yanzu Abu Talib zan ci gaba da yi mushi da nema mushi gafara sai an hana ni. Wa qala ashabuhu lanastaghfiranna li abaina kama astaghfara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ammihi. To shikenan sahabbai su ma da suka ga haka, su ma da yawa sun san uwayensu sun mutu a shirka da Allah, shine sai suka ce to mu ma zamu nema ma iyayenmu gafara tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da Annabi Ibrahim wurin nema ma gafara ya nema Abu Talib ammish. To anan nan ne sai wannan aya ta sauko, ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba. Yace lokacin da yaji wannan tabarra'a minhu kowa sai bara'a. Ke nauna ke nuna maka cewa addu'a abu ce mai tsada, addu'a kuma ibada ce. Ke duk mutumin da bai imani da Allah ba, bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, bai da alaka da addu'a tunda addu'a ibada ce. Ke duk wani wanda yake ba mai imani ba, ba ta amfanar da shi kuma ba ta mishi amfanin komai. Allah subhanahu wataala yana bayyana mana ne a wannan ayar cewa lalle shirka ba karamin laifi bane. Allah subhanahu wataala sai yace an yastaghfiru lil mushrikina, bai ce lil kufar ba ko kuma lil kafirin. Allah yace bai dacewa ga mai imani, bai dacewa ga manzon Allah su nema ma duk mai shirka da Allah gafara. Kenan wannan zai nuna maka cewa shirka ba karamin laifi bane. Manya-manyan laifi wanda ake so mai imani ya kare kanshi babu kamar shirka da Allah. Annabawan Allah idan Allah ya aiko da su, farkon abin da suke kira ayi tauhidi a bar shirka da Allah. Shi yasa da'awa ta ahlus sunna wal jama'a ta ginu akan cewa a hana mutane kada su yi shirka da Allah saboda ba za su samu gafara Allah ba, musamman Allah ya kiyaye in a ce mutum ya mutu. In mutum da rayuwar shi yana numfashi wannan da dama, amma a ce ka riki wani wanda ba Allah ba wajen neman agaji, wajen neman taimako, shi kake kira da aljannai kake tsari na rayuwarka, wani malamin tsubu yake tsara ka, wani boka ne kullun sai ya baka sa'a kuma a haka ka mutu. To kaga wannan tantagarin shirka da Allah kenan, irin wannan shine mutum zai shiga cikin wuta. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. To amma idan mutum da rayuwar shi, idan mutum yana numfashi Allah ya bashi dama, shirka ba karamin laifi bane. Mutum yayi dillahin da zai wani tsakanin shi da Allah madaukakin sarki, in dai ba shirka bane to Allah zai sa ka kasan mashi'a, ko Allah ya ga dama ya ce wane ka tafi na gafurta maka, ko kuma wane na sa ka gidan aljanna, ko wane a sa wani ya cece ka. Annabawan Allah suna ceto, hafizan Qur'ani, shahidai waɗanda suke mala'iku su ma gashi nan Allah subhanahu wataala karan kanshi yana ceton wasu daga wuta a sa su gidan aljanna. To amma duk wanda ceton mai shirka da Allah bai samu shi. Kaga wannan ba karamin tashin hankali bane. Shi yasa kakka sake mana a same ka kana da wani gutsire na shirka ko da ɗan ƙarami, kai zamanto mutum mai tauhidi duk abin da zai biyo baya mai sauƙi ne. Amma Allah ya kiyaye duk ibadarka, duk abin da kake na bauta Allah, in akwai shirka da Allah to kamar kana gini ne kuma kana rusawa, kamar kana dasa icce ne kuma da gatari kana sarewa, a ƙarshe sai ka ganka baka da komi. To nan da Allah subhanahu wataala ya ce bai dacewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai dacewa ga masu imani su nema ma waɗanda suke mushrikai ne gafara ko da sun yi kusa da su. Amma sai Allah ya ce bayan ya bayyana gare su cewa su ɗan wuta ne. Kira wannan kuma me zai gane, ya za ka gane mutum ɗan wuta ne sai idan ya mutu. Amma yanzu misali mutum ba wai ya je wajen boka ba, ko shi ne bokan inda rayuwar shi tana waya tuba, zaka ce ba awa ne dan wuta ne, a'a ya dai kama hanya yan wuta, yana nan ana jira in ya mutu akan wannan shirka da Allah da yake, to wuta zashi, Allah ya kare mu. Tamam a ce tara yawa yana ne yana yi shiriya ta zo mushi, sai ya zamanto daga cikin shiryayyu, sai ya fasa shirka da Allah, sai ya shiga gidan aljanna. Shine Allah ya ce min ba'da ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana cewa lalle su waɗannan mutane sun zamanto ɗan wutar jahannama ne, Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Shirka da Allah kuma shi kai su zuwa ga wannan. Akwai ruwaya Ibn Ishaq bin Bishr da Ibn Asakir daga Imam Hassan yake cewa lamma mata Abu Talib qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim astaghfara li abi wa huwa mushrikun wa ana astaghfiru li ammi hatta ablug. Kenan kamar hadisi da muka karanta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunda Nabi Ibrahim yayi addu'a, ni ma zan yi addu'a, sai in na kai mutuka wajen addu'a. To manzo Allah yana wadin haka sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya sabko da aya ma kana an-nabi wal ladzina amanu, sai ce yani bihi Abu Talib fashtadda ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai wannan abin ya zamanto kamar ya zama abu mai tsanani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka hoji abin ya dame shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa qala Allah li nabiyhi, sai Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, وما كان استغفار ابراهيم لابيه ابراهيم لابيه الا ان موعده وعدها اياه. kina Allah kamar yana magana daga manzon shi kai tsaye, ai wannan istighfari da annabi Ibrahim yake nema alƙawali ne bai cika ba. kina falamma tabayyana lahu annahu aduw lillah tabarra min, yace yani hina qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, falamma tabayyana lahu annahu aduw lillah yani mata ala shirki tabarra minhu, sai Allah Ibrahim ya ce to ni babu kai. Kenan Allah ya kiyaye duk mutumin da yake shirka da Allah kuma ya mutu akan shirka da Allah, to wannan mutumin babu abin da yake tare da shi illa wata jahannama, Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Yana daga cikin abubuwa manya-manya wanda ya kamata a ce mutum ya haƙƙaƙa, shine tauhidin Allah. Duk yanda za a yi, duk tsananin da zaka shiga, duk wata musiba da za ta same ka, kada ka mance da Allah subhanahu wa ta'ala, shine yake agazawa, shine yake yayewa, shine yake sa ai dariya, shine ai kaza. Dan da yawa daga cikin mutane in musiba ta same shi mancewa ke da Allah. Wani ma zai iya cewa bari dai mu je mu jaraba mu gani, kuma ya san shirka da Allah ne, ya san wajen wani boka za a je, sai ya ce wai in an warke sai mu tuba, in wata cuta ce in mun warke sai mu tuba mu koma zuwa ga Allah. To kaga wannan wahayin shedani ne, tana yin wa kana zuwa ka mutu, kenan ka mutu akan shirka da Allah. Kenan dukkan addu'o'i da duk mai su imani za su maka addu'a, wannan abu bai amfanar da kai. Sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya mutu, hadisin gatacce, aka samu mutum guda 40 masu tauhidi suka zo suka mishi sallah, kuma shi ma mai tauhidi, kowa yana Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, to wannan mutum lalle Allah subhanahu wataala zai kankare mishi zunubin shi, sa shi gidan aljanna. To amma yanzu kai an samu mutum 40 masu tauhidi, kowa yana Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, Allah ka mishi gafara, Allah ka ji kanshi, to amma kashi kuma kai da ka mutu kai mai shirka da Allah ne. Kenan kaga tabarra'a minhu, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu, sai bara'a. Kenan addu'a ko an yin ta bata maka amfani, saboda kai mushriki ne, kai shirka da Allah. To saboda haka shirka ba karamin laifi bane wanda ya kamata a ce duk mai imani ya kare kanshi, Allah ya kare mu daga shirka da Allah. Allah ya sa mu masu tauhidi. Wa kharaja Abdu bin Humayd an Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas sahabi na manzo Allah yake cewa ma anzalallahu shay'an min alqur'ani illa wa ana a'lamuhu illa arba'a ayat. Abdullah bin Abbas yake cewa yawa daga cikin alqur'ani da Allah yake sankowa, aya tana zawa na san ma'anar ta, inji Abdullah bin Abbas. Sai yace sai dai wasu ayoyi guda hudu daga cikin su da Allah subhanahu wataala yake cewa ar-raqib inna asabal kafi war-raqib, da Allah subhanahu wataala ce masu kahf ma buta kahf, wannan samari wanda Allah subhanahu wataala sa suka yi tauhidi aka nema a cutar da su suka buta, Allah ya gwada ayar shi akan su. To Abdullah bin Abbas yace wannan raqimi na rasa komi ne, kun ga balarabe ne shi, kuma shine wanda manzo Allah ya mushi adda Allahumma faqihu fid-din wa allimhu tawil, amma yace na kasa ganewa, na yi tunani na yi tunani. Yace fa inni la adri ma huwa fasaltu ka'aban, yace na bincika na kasa ganewa, sai na tambaye Ka'ab, yana daga cikin mai masahabai kuma masu rubutun wahayi. Yace fa za'ama annaha qaryatun qaryatu allati kharaju minha. Sai Ubay ibn Ka'ab sai Ka'ab yace ai wannan raqimi da ake nihi a cikin alqur'ani anan ana nihi alƙauyen da suka fito daga ciki su wannan saban gaji ɗaya kenan. Nabi sai yace wa hanana min ladunna wa zaka. Allah subhanahu wa ta'ala na magana ga Maryam alayhi salam, suratul Maryam, wa hanana min ladunna wa zaka. Aulad Abbas sai yace la ajri mal hanan walakinaha rahma. Yace ina tunanin menene al hanan. Yace kai da ƙarshe sai ina tunanin cewa hanin ko kuma hanan shine rahma, wani tausayi wanda yake na uwa ga ɗa, ko kuma wani tausayi wanda yake na uba ga wanda suke tare da su, ko kuma mai gida da ƴan gidan shi, wani dai wanda za a ce daga sama zuwa ƙasa. Allah dan ba sai yace da kuma Allah yake cewa fisli yace la adri ma huwa walakinni azunnuhu zaqum. Yace na kasa gane me ake ni, amma dai ina tunanin kamar zaqum. Dan Allah yake cewa inna shajaratu zaqum ta'amul asim. Yace qala wa awwahun huwa muqinun bil habashiyya. Sai Allah subhanahu wataala kuma yace wa hananan min ladunna wa zaka. Bayan haka nan kuma yace inna ibrahima la awwahun, kana shine cikin ayar da muke karantawa nan. Yace awwah bi ma'ana muqin, shine mutumin da yake da yaqini. Yaqini shine kololuwan mutum, abinda mutum yake samu wajen cin nasara a wajen Allah subhanahu wataala. Addu'a ne kake yi, wani abu ne kake nema a wajen Allah na kariya, wani abu ne kake so Allah ya baka, wani abu ne kake so ka haƙƙaƙa ko nan duniya ko gobe kiyama. In baka da yaqini da Ubangiji subhanahu wataala, to wannan abun bai tabbata. Babu abin da yake tabbatar ma bawa mai imani imani ya bashi abin da ake samu a wajen Allah subhanahu wataala kamar yaqini. A ce ka yaqinin cewa lalle Allah zai tsiratar da kai in wata musiba ka shiga, ka yaqinin cewa lalle Allah zai baka in wani abu kake nema, ka yaqinin lalle Allah subhanahu wataala gobe kiyama zai tsiratar da kai, to zaka samu gidan aljanna. To shine sai yace shi wannan awwahun yace ma halshen habacanci ne, shine Annabi Ibrahim kai ya zamanto awwahun kuma halim. To wannan Abdullahi dan Abbas yake wannan magana, amma zaka samu dan kala kato sai yace babu ruwan shi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma sai dauki Qur'ani ayoyi daban-daban. Tayi ma wani Bahaushe ne ko wani ma ko wani Bagari ne bai ma ida ninawa Larabcin ba, bai san ba inda Larabcin ko ba wasali ma tayi ba zai karanta ba, amma sai daga cewa ashi hadisan manzo Allah ai kala kato ne, babu ruwan da hadisi shi aya kadai ko kuma Qur'ani kadai. To in ya zamanto su Abdullahi dan Abbas suna cewa dukkan Qur'ani sun sani, ga wasu ayoyi guda biyu sun mushi turjiya, ya kasa gane sai yayi tambaya, to ina ko ni ko kai? To kono ina mutuma da zai ce babu ruwan shi da wannan asarkin, yanzu duk wanda muke karantawa littafin Imam Suyuti sunan shi Durrul Mansur fi tafsirul Qur'an bil Ma'sur, tafsirul Qur'ani da irin abinda aka samo daga magabata na kai. Sai kace kai babu ruwanka da hadisan manzo Allah, wai ba ma maganganun magabata ba, hatta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan in kana neman hanya ta bata wadda take ta zahiri, to babu kamar irin wannan masu cewa ƴan kalaka, to Allah ya kare mu, Allah ya shirar da mu. Abubuwa ne mutane suke shigowa da su dan nuna ma'ana wasu halaye munana gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu idan kace babu ruwanka da maganar manzo Allah, kuma Allah ya ce wa manzo Allah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, kamar su bayani abinda aka sauko, to kenan manzo Allah kurma ne. In kace manzo Allah bai da hadisi kenan kurma ne shi, kenan manzo Allah bai taɓa magana ba. In ko ka yarda manzo Allah ya yi magana, to shine wannan hadisan da ake wani. Kenan in ko ka jahilci cewa lalle manzo Allah bai magana ko kuma wata wani abu ne daban, meye maganar manzo Allah kenan ka ma dauke shi daga mutum, ya zama to wani abu daban. Shi ko ba aljani bane, ba mala'ika bane, mutum ne. Yace qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya, mutum ne ni kamar ku, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da ana mun wahayi. To irin wannan qur'aniyun duk da cewa ba gaskiya ba suke dan kala kato, sai suke qur'ani kadai, wayin sahih al-bukhari sahih muslim duka tatsinniya ce manzo Allah, babu wani hadisi na shi. Kenan Allah kuma ya ce manzo Allah litubayyana lillahi, kai bayani ga mutane ma nuzila ilaihim, abinda aka sauko musu shine al-qur'ani. To idan manzo Allah bai tafsirin qur'ani bai magana ba, waye zai magana kan qur'ani? To kai malami na kala kato, ya akai kai ma ka samu damar da kake karanta Qur'ani kana fassara kuma balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? To wannan abin da kake cewa babu ruwanka da shi hadisi, shine su manganu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aya ta zo warka'u ma'ar raki, kaga nan al-abiduna al-hamiduna as-sayihuna al-amiru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, duka wannan abuwa guda tara akwai ar-raki'una as-sajidun, ga ruku'i ga sujada. Inda zaka cewa dan kala kato ya ake ruku'i ake sujada bai iya, ya ake sujada, waye zai in nuna a cikin Qur'ani wata aya wadda tace sujada haka mutum yake ba da doron shi ya lankwasa haka ya dora hannuwan shi akan guyoyi, babu aya a cikin Qur'ani. Bari ma dai akwai aya da take nuna kamar wata shubha game da wannan, da Allah subhanahu wataala ya ce ma banu Isra'il wadkhulu baba sujada, ku shiga garin nan kuna masu sujada, banu Isra'il haka Allah ya ce musu. To kaga can sujadan ne, nan ma sujadan ne, to kai ka zo ka bambanta dan kalaka su, ya za ka bambanta su? Nan an ce sujadan a shiga gida, nan kuma an ce sujadan a cikin sallah, ya za bambanta sujadan sallah da sujadan shiga gida? Dole sai hada san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi sa hanya kwata ce, duk wanda zai ce Qur'ani kadai zai rike, hanya kwata Allah shirar da mu da Qur'ani da hadisi haka suke tayya. Manzo Allah ya ce utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, an bani qur'ani da irin shi a tare da shi, da yace kuma alkitab, kuma yace wal hikma, alkitab shine alqur'ani. To wannan hikimar duk malami sai ya fassara maka cewa hadisan manzo Allah ke ne sallallahu alaihi wasallam, dan mutum yazo ci babu ruwanshi da hadisai, yanzu duk addinin da aka yi shekara 2000 da wani abu, sai yanzu kai ne ka gane, ko kuma kai ne ka sani? Allah shirar da mu. Shi yasa aqida ta ahlus sunna wal jamaa a kowane lokaci fahimta addini ba a yin shiga karan kanmu ko mu yanzu, a'a ana maida shi can baya ne. Alkitabu was sunna ala fahmi salafus salih, alqur'ani fahimta magabata, hadisan manzo Allah fahimta magabata. Amma an kace fahimta ka kai ko yan nagarinku ko da ungonku, to an kama hanya bata kenan, Allah ya shirar da mu. Saboda haka kenan in har ya zamanto Abdullahi ibn Abbas yana cewa ga wasu kalmomi a cikin alqur'ani, ga wasu ayoyi a cikin alqur'ani, sai suna mushtariya wajen ganewa, sai yayi tambaya, sai yayi kaza, to ashe min babu aulamu zamu kenan, sai mu yi karatu wani shekaru kafin mu gane bi ne da wannan. Allah subhanahu wataala ya shirar da mu, da fata mu da muka yi daidai, Allah ya tara mu cikin ladan wanda yake na kuskure ne, Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam.